sinji kujera sun fito sun cashe rawa ganya a sharawa rawa sun kuma yin rawa sai a gabe da kalli sabon takun kawa kar ku tsagaita ban ce ku tsaya ba mata
kai great production
ai wannan kidan da yan matan nan take kure ya mai kidan autan kubike Thank you.